الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo, mamallakin kowa da komai gaba daya, wanda ya sake kaddara haduwarmu a wannan yammaci na ranar Juma'a. A yau muna biyu ga watan Zulhijja, hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1443, wanda ya dace ma ɗaya ga watan bakwai shekara ta 2022. Lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka, littafin da ake kiransa da suna Al-Jami'u Sahih na Ash-Shaykhul Imam Abu Abdullahi Muhammad ibn Isma'il Al-Bukhari rahimahullah. Ba laifi kafin darasi na yau, idan da tambayoyi suna iya gabata. Na'am. Kamar ni?
Nafila.
Nafila. Akwai lokacin da ba ta halatta. Lokacin da baya halatta mutum ya yi sallah ta nafila shine bayan gama sallar asuba har sai an kai lokacin da rana ta hudu ta dan daukaka gwalgwadin tsawon gurin mashi, shine bayan hudu wata da kimanin minti 15. Haka bayan la'asar ba a sallah ta nafila har sai rana ta fada. Lokaci na uku shine lokacin da rana ta kai tsakiya tana shirin gushewa, shima baya halatta a yi sallar nafila. To amma wace nafila? Nafila mutlaka, wadda ba ta da sababi. Amma duk nafilar da take da sababi, to ita ba ta cikin wannan hani. An gane ko? Irin su tahiyatul masjid, irin su raka'o'i biyu da ake yi bayan gama tawafi, da irin su salatu da istikhara da sauransu, waɗannan ba sa cikin hani. Amma nafilar da ba ta da sababi haramun ne yin ta bayan sallar asuba har sai an kai lokacin da rana ta hudu ta ɗaukaka. Lokaci na biyu kenan lokacin da rana ta kai tsakiya tana shirin gushewa. Na uku bayan la'asar kenan har zuwa faduwar rana. Kamar misali, mutum kawai bai tashi yin sallah ta nafila ya ce bayan asuba zai yi, ko kuma bayan la'asar zai yi, wannan haramu ne, baya halatta. Kamar yadda hadisin Uqba ibn Amir, Allah ya kara masa yadda yake faɗa, yake cewa lokata guda uku manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana haninmu game da yin sallah a cikinsu, sallah ta nafila. Kuma ya kasance yana haninmu game da binne mamatanmu a wannan lokata guda uku. Farko ya ce lokacin da rana ta hudu har sai an kai wannan, shine yake cewa lokacin da rana take hudowa kenan har sai an kai lokacin da ta ɗaukaka. Lokaci na biyu lokacin da rana ta kai tsakiya tana shirin gushewa. Na uku lokacin da rana ta je fadawa. Haka hadisin Abu Huraira, Allah ya kara masa yadda, da yake faɗa, yake cewa na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa, la salata ba'da subhi hatta taqulu ash-shams wa la salata ba'da al-asri hatta taghrub. Babu sallah bayan sallah ta asuba sai an kai lokacin da rana ta hudu. Babu sallah bayan sallah ta al-asr sai an kai lokacin da rana ta fada. Kamar ya
sun yazo da sallar kafin fajr ba.
Na'am.
Dan kan sallar da fajr da shi kawo sai ya ji ba. Dan nan tana so sai ki sai da shi kawo fajr.
Wai kamar misali mutumin da yazo masallaci a lokacin asuba an tada iqamar sallah ba tare da yayi raka'atul fajr ba. To bayan an gama sallar asuba maimakon in ya gama azkar waɗanda suke na bayan sallah ta farilla ya tashi ya ramu wannan raka'atul fajr sai ya dan shagala da wasu azkar din shi sai bayan ya gama sannan sai ya tashi ya ramu ta. Hakan ba matsala bane, an gane ko? Domin ita raka'atul fajr daman lokacin rama ta biyu ne, imma bayan gama sallar asuba, bayan gama sallar asuba imma kai tsaye bayan mutum ya gama zikirin da aka sunnanta mana bayan kowace sallah ta farilla sai ya tashi ya ramu ta, kuma hakan shine yafi dacewa. Lokaci na biyu shine bayan hudowar rana ta dan daukaka, mutum yakan tashi ya ramu raka'atul fajr, kinan dama ce mutum yake da ita biyu. Imma kai tsaye bayan an gama sallar asuba mutum yayi azkar din shi sai ya tashi, ko kuma sai ya bari sai rana ta hudu. Na'am.
Kamar me halin da zai buɗe baki a uwa ya ce shi na kwallaye shi ya kamata shi na kowa ya shiga cikin
yawan. Wai kamar misali mutum Allah ya wadatar da shi sai ya faɗa cewa ya kamata a ce layyar shi ta fita kowa, hakan baya halatta saboda wani nau'i ne wanda yake na alfahari, an gane ko? Ubangiji ta'ala kuwa ya faɗa inna Allah la yuhibbu man kana muqtalan fakhura, yan aka ce alfahari shine nuna isa da jiji da kai, ka nuna cewa naka yafi na kowa, to hakan baya halatta. Kenan yana iya zama bangare biyu, ya shiga cikin alfahari kuma hannu ya shiga cikin riya, saboda kasancewar ita layyar ibada ce, ita ko ibada shi na daga cikin sharɗa na samun karɓuwarta shine tsarkake niyya mutum yayi dan Allah, ba dan a gani a faɗa a yaba, kuma ba dan wato shine domin wasu su ringa ba da labari, to wannan kwata-kwata baya halatta haramu. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala mun gama kitabu Badi'il Khalq, kai tsaye insha Allah ta'ala darasi na yau za mu tashi littafin da ke bayansa. Qala Abu Abdullah Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari rahimahullah, bismillahir rahmanir rahim, kitabu ahadith al-anbiya, babu khalqi adam wa zurriyyatihi. Malam Allah ya ji kansa na faɗa, bayan faɗarsa bismillahir rahmanir rahim, kitabu ahadithul anbiya, wannan littafi ne wanda ke bayani wato game da hadisai waɗanda suke bayani game da annabawan Allah subhanahu wa ta'ala. Lafazin al-anbiya jam'i ne na nabi, wanda kalima ta nabi imma ka tabbatar da alhamza a ƙarshen ka ce nabi'u, an gane ko, ko kuma ka shafi hamza in ka ce nabiyun. Idan aka ce annabi'u an ciro shi ne daga al'imba ko kuma minan naba'i. Idan aka ce annaba, labari wanda yake mai girma, labarin da ke akwai fa'ida a cikinsa. Don haka shi annabi suka ce ba a ce masa annabi ba illa li annahu mukhbirun anillahi azza wa jal, domin yana mai ba da labari ne a madadin Ubangiji mai girma da ɗaukaka, saƙo ne ake turo masa cewa ya isa. In kuwa ka shafe hamza ka ce annabiyu, wannan kuma minan nubuwa ne, an gane ko. Idan aka ce annubuwa shi ne almanzilatun rafi'a, matsayi wanda yake maɗaukaki, ko kuma ka ce arrifa, ɗaukaka ita ce ake kira da annubuwa. Saboda wajen daraja a cikin bayi gaba ɗaya, annabawan Allah da manzanni su ne ƙarshe, su ne kokuwa. Babu wata daraja da Allah subhanahu wa ta'ala yake kai bawa sama da daraja ta annabta. To don haka dangane da ma'anar shi annabi da ar-rasul a shar'ance, tare da cewa malamai sun ɗanyi kai kawo a kan tantance tsakanin annabi da manzo, to illa kasancewar magana mafi rinjaye, idan aka ce annabiyu shine suka ce man uhiya ilaihi bi shar'in wa unzila alaihi alkitab wa lam yu'mar bit tabli, wanda aka yi masa wahayi game da wata shari'a kuma aka saukar masa da littafi, amma ba a umarce shi ba cewa ya isar. An ce da shi ya yi sallah, ya yi azumi, ya yi kaza, ya yi kaza, ya yi kaza, abubuwa waɗanda suke na ibada, amma ba a umarce shi ba cewa ya isar. Wannan shi ne ake kira da annabi. Idan aka ce ar-rasul man uhiya ilaihi bi shar'i wa unzila alaihi alkitab wa umira bit tabliq, in aka ce manzo wanda aka yi masa wahayi da wata shari'a, aka saukar masa da littafi, sannan kuma aka umarce shi cewa ya isar ma jama'a, irin sa annabi Nuhu alaihi salam, sa annabi Hud, sa annabi Shu'aib, sa annabi Salih, su cika makin annabawa annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam, kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa wa uhiya ilayya hadha alquran li unzirakum bihi wa man balaga. Don haka wannan ita ce magana wadda take mafi rinjaye akan tantance tsakanin annabi da manzo. Sai mu lura da cewa sun yi tarayya a waɗannan gaba kuwa biyu. Gaba ta farko, kowanne daga cikinsu da annabi da manzo, kowanne wahayi ake masa daga kuma Allah subhanahu wa ta'ala. Gaba ta biyu kuma, kowanne daga cikinsu an saukar masa da littafi. Wanda da Ubangiji ta'ala yake faɗa, kanan nasu ummatan wahida fa ba'athallahu an-nabiyyina mubashirina wa mundhirin wa anzala ma'ahum al-kitaba bil-haqqi liyahkuma bainan nasi fima ikhtalafu fi, inda suka dan bambanta a gaba ta uku. Shi ba annabi ba a umarce shi ba cewa ya isar, amma shi manzo an umarce shi da cewa ya isar. To tare da cewa wasu daga cikin malamai sun bambanta cewa shi in aka ce annabi kenan man uhiya ilaihi wa unzila alaihi alkitab wa umira bi shar'i man qablahu, wanda aka yi masa wahayi aka saukar masa da littafi kuma aka umarce shi cewa ya bi shari'ar annabin da ya gabace shi, kamar yadda annabawa da dama sun zo bayan annabi Musa alaihi salam. To amma menene suke aiki da shi? Suna aiki ne da littafin at-taura, kenan lafazin wa unzila alaihi alkitabu, wannan sun janye shi. Kenan duk wanda aka masa wahayi sannan kuma aka umarce shi da cewa ya bi shari'ar annabin da ke gabanin sa, suka ce wannan shine kenan annabi. Amma duk wanda aka masa wahayi aka saukar masa wata sabuwar shari'a, to wannan shine manzo. Kamar yadda Ubangiji Ta'ala yake faɗa, inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur yahkumu biha an-nabiyuna alladhina aslamu lilladhina hadu war-rabbaniyuna wal-ahbaru bima istuhfizu min kitabillahi wa kanu alayhi shuhada'a fala takhshawu an-nasa wakhshawun al-aya. Sannan abin da ya shafi su annabawa da manzanni, akwai hadisi wanda yana cikin al-mustadrak na al-hakim an-nisaburi, hadisin Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa ya inganta shi a cikin littafin sa as-silsilatul ahadisus sahiha, hadisin da ke bayani game da adadin annabawa da manzanni, cewa su annabawa adadinsu 124,000, su kuma adadin manzanni 300, wato da 13, 313 adadin manzanni. To shine anan Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa yake bayani wannan hadisi baya cin karo da fadar Allah subhanahu wa ta'ala, wa laqad arsalna rusulan min qablik minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsus alayk, mu ne muka turo da manzanni gabaninka, daga cikin manzannin wasu mun baka labarinsu wasu kuma bamu baka labarinsu ba. Wannan hadisi, wannan aya bata cin karo da wancan hadisi, ko mu ce wannan hadisi baya cin karo da wannan aya. Ita wannan aya abinda take bayani daga cikin jumullar annabawa da Allah ya turo da manzanni, wasu daga cikin su an ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama labarinsu, wasu kuma ba a ba shi labarinsu ba. Amma shi wannan hadisi bayanin da yake yana bayani game da adadinsu, an gane ko? Don haka sanin cewa annabuwa ne ko manzuwa ne dole sai ta hanyar wahayi, al-Qur'ani ko sunna. Nasbi na al-Qur'ani ya bayyana cewa wani annabi ne daga cikin annabawan Allah, ko manzo ne daga cikin manzanninsa, ko a samu hadisi ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda zai tabbatar da haka. Dan haka abubuwan da suke zawa a cikin Isra'iliyat na wasu cewa annabu Hizkilu da su wani annabi Shamuilu da sauransu, wannan duka labari ne wanda ya zo, wanda ka bar shi yadda ya zo, kai ba za ka gasgata ba kuma kai ba za ka karyata ba. Kuma tare da cewa kamar yadda muka yi bayani, ita annabta da manzanci matsayi ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake zaɓar wanda ya so daga cikin bayinsa ya rataya masa wannan gala, domin ita annabta wato kasancewar wani ƙoƙari musamman ko a ɓangaren wani neman ilimi ko wani kashafi, kamar yadda sufaye suke da awar cewa wai an musu kashafi, ko kuma kasancewar wani shiri na neman walitaka, wannan duka baya kai mutum martaba ta annabta, an gane ko? Duk tsantsar iliminka, duk karatunka baya cancanta maka annabta, haka yawan ibada bata cancanta ma bawa annabta. haka kuma abin da ya shafi kamar irin waɗannan abubuwa, kamar yadda muka yi bayani, waɗanda ba su da asali a cikin karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na da'awar da suke cewa amma wani kashafi ya ga menene ya ga menene, wannan duka baya kai bawa matsayin annabta. Don haka ita annabta kasancewar zabi ne na Allah, kuma shi annabin da Allah ya zaba ba ya zabe shi bane ba saboda wani asalinsa cewa din dangi ne ko kuma kasancewar wani kyawun jikinsa da abin da yake kama da haka, a zabi ne Allah subhanahu wataala yake zabar wanda ya ga dama daga cikin bayinsa, tare da cewa kuma ita annabta wato kamar yadda bacci ko gengedi baya ruguza annabta, haka mutuwa bata ruguza annabtar annabi. Annabin Allah ko ya mutu ba annabi ne, kuma ko bacci ba annabi ne, kuma tare da cewa su annabawa sun bambanta da sauran jama'a, saboda galibi su annabawan Allah in ma suna bacci, ido yayi bacci, to zuciya a falke take, komai suna sani, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar mana lokacin da wasu mala'iku suka kawo ziyara ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sai suka same shi yana bacci, wasu daga cikin su sai suka ce a bacci yake, wasu sai suka ce a to ai shi annabin Allah in har idaniyarsa ta yi bacci idan shi a falke yake, don haka ku faɗa abinda za ku faɗa, duk abinda za ku faɗa zai kiyaye, zai tabbatar da abinda kuka faɗa. To haka annabawan Allah suke, kuma sannan su annabawan Allah ma'asumai ne, Allah ya ba su tsaro da kariya game da ayyuka na saƙo, tare da cewa wasu daga cikin malamai sun tafi akan cewa annabawan Allah sukan aikata kankanan laifi, sai dai in sun aikata ba a tabbatar da su akan wannan laifi, amma abin da ya shafi alkaba'ir manya-manyan zunubai, to annabawan Allah sun tsarkaka game da su, Allah ya tsarkake su. Ganiku? Allah ya tsarkake su. Kuma sannan annabawan Allah bayan kasancewar duk wani annabi, Ubangiji subhanahu wa ta'ala yakan fito da shi daga cikin wato dangi waɗanda suke masu asali masu daraja, mafi yawan annabawan Allah daga cikin wanda suka fi danganta a cikin jama'ar su Allah yake hudu annabi, kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya tankade ya rauraye ya zabe shi daga cikin wato daga cikin ƴaƴan annabi Isma'il, ya zabi Kinana, daga cikin Kinana ya zabi Quraysh, daga cikin Quraishawa ya zabi Banu Hashim, daga cikin Banu Hashim Allah ya zabo annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam. Sannan kuma akwai wasu sifofi guda hudu wanda wannan wajibi ne akan annabawan Allah. Abu na farko rukun amana. An gane ku? Annabawan Allah sifa ce lazima gare su rukun amana. Yadda ba sa ha'intar Ubangijinsu, to haka ba sa ha'intar bayinsa. Sifa ta biyu gaskiya. An gane ko? Annabawan Allah ba sa ƙarya. Kafin Allah ya turo su ma a matsayin annabawa, na daga cikin sifofinsu shine yin gaskiya. Shi yasa mutanen Makka suke ma annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam laqabi as-sadiqul amin, mai gaskiya amintacci. Sannan yana daga cikin wato sifofin annabawan Allah shine isar da saƙon Allah, ba sa ƙuye komai, duk abin da Allah ya dora musu na saƙo to sai sun isar, kamar yadda Allah yake yabo da jinjinawa a kansu, allazina yuballighuna risalati llahi wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illa Allah. to shine anan mallan yayi babi na musamman shine yace babu khalqi adama wa zurriyati. Wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga Allah subhanahu wa ta'ala da manzansa na halittar annaba Adam wa zurriyatihi da zuri'arsa, ma'ana ƴaƴansa da jikokinsa har izuwa kiyama. Shine malam ya ciro mana wato wasu kalimomi daga cikin ayoyi na Al-Qur'ani waɗanda suke bayani game da halittar annaba Adam alayhi salam. Shine yace salsal, wannan na cikin suratul Rahman, khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Shine salsal yace dinun khulida bi ramli, wato laka wadda aka cudanya ta da yashi. Ngani ko ita ce ake kira da salsal. Shine sai yace fasal sala kama yusalsilul fakhar, wato sai ya ringa kara in an kwankwasa irin yadda kasko wato yake kara, zaka ji wani sauti yana fitowa idan an kwankwasa. To haka da Allah subhanahu wataala ya halicci annabi Adam, ya halicci shi ne daga yimbu, ita ce laka wadda take gauraye da yashi kenan. Wa yuqalu muntinun, ana fada cewa ma'anar salsal wato laka wadda take tatsumama tana wari, irin yadda yungu wanda ake kera tukunya da shi sai ya tsumama zaka ji yana wari. To haka lakar da Allah subhanahu wataala ya halicci annabi Adam, shine sai yace yuridu nabihi, wato shine yake cewa salla kama yuqalu sarral babu. Idan aka ce sarral babu, wato kofa ta yi kara, ma'ana kyauri ya yi kara. Wa sarsara inda al-iqla, wato ya yi kara kenan a lokacin rufe shi kenan. Lafazin sarsara kaga ala wazni salsala, idan ka ce sarra shi kuma ala wazni salla kenan. Salsala ai bi ma'ana salla kenan, shine sarsara bi ma'ana sarra. Sai yace mislu kabkabtuhu, yani kabtuhu, kabkabtuhu bi ma'ana kabtuhu. Sai yace famarrat bihi, da fadar Allah subhanahu wa ta'ala, falamma tagashaha hamlan khafifan famarrat bihi. Shine yace ai istamarra biha alhamlu, wato ciki sai ya zarce da ita, ma'ana ita Hawwa matar annabi Adam alayhi salam, kamar yadda Allah ya faɗa falamma tagashaha hamalat bihi hamlan khafifan famarrat bihi fa atammathu, shine ta cika cikin kenan ya kai lokacin haife shi. Wannan kenan aya tana bayani game da tushen zuri'a ta annabi Adam alayhi salam. Allah ya samar da su ne ta hanyar kenan mahaifa biyu, Adam da Hawwa. Sai yace Allah ta sujuda, Allah ta sujuda ai anta sujuda. Wannan kuna cikin suratul A'raf, fadar Allah subhanahu wataala qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Ubangiji ta'ala yace ya kai Iblis, mi ya hana ka ka duka ka yi sujada ga Adam yayin da na umarce ka? Kenan alla tasjuda ai anta sujuda, mi ya hana ka duka ka yi sujada ga Adam yayin da na umarce ka? Wa qawlullahi ta'ala wa idha qala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa, da fadar Allah subhanahu wa ta'ala ayyana cikin suratul Baqara, ubangiji ta'ala yake fada ka ambata ma mutananka ka ba su labari, yayin da ubangijinka ya fada ga mala'iku yace da su inni ja'ilun fil ardi khalifa, lalle ni mai sanya wani khalifa na wani aban kasa domin zartar da hukunce na, shine annabi Adam alayhi salam. Wanda wannan aya tana nuna mana bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci annabi Adam, ubangiji ta'ala ya tsaida shi matsayin khalifa ne nashi a ban kasa game da zartar da hukuncensa. Ibn Abbas, Abdullahi dan Abbas ya fassara fadar Allah subhanahu wa ta'ala, in kullu nafsin lamma alaiha hafiz, shi ne ya ce ai illa alaiha hafiz. Ubangiji ta'ala ya ce babu daga wata rai face a kanta akwai wani mai kiwo, wanda ke kiwon lamarinta shi ne mala'ika da Allah yake wakiltawa da bawa, ko mu ce mala'iku guda biyu. Kamar yadda ya faɗa wa inna alaikum lahafizina kiraman katibina ya'lamuna ma taf'alun, kamar kuma yadda ya faɗa yake cewa am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bala wa rusuluna ladayhim yaktubun, kuma kamar yadda ya faɗa ma yajizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. To shine yace illa lamma alaiha hafiz, ai illa alaiha hafiz, face akwai wani mai kiwo a kanta. Sannan fadarsa da yace fi kabad, laqad khalaqana lil insana fi kabad, fi kabad ai fi shiddati khalqi, wato a cikin tsanani wanda yake na halitta. An gane ko tare da cewa Abdullahi dan Abbas ya fassara wahalar da Allah yake nufi a nan wanda ya halicci dan Adam a cikin da, shine ma'ana irin gogaggeniya da yake a rayuwarsa tun yana yaro, tun zauwarsa duniya, da irin cututtuka da yake haduwa da su lokacin da yaro yake koyan zama, da lokacin da ya fara rarrafe, da lokacin da ya fara tafiya, da lokacin da yake hudda hakora, da wannan kai kawo na rayuwa, dukkansu su ne ake nihi da wahala wadda Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci dan Adam a cikinta, wanda wannan ma yana nuna mana tushen halittar dan Adam kenan. Daman shi a cikin gogaggeniya, wato da rayuwa ya zo duniya. Sai ya ce warishan da fadarsa da ya ce ya bani Adama qad anzalna alaikum libasan yuwari sau'atikum warisha, sai ya ce warishan ai almal, dukiya ake yi. Wa qala ghayruhu, wani daga cikin malamai na tafsir an gane ko yace ar-riyash war-rish wahid, da ar-riyash da rish wannan duka abu ɗaya ne, ba su da bambanci. Wa huwa ma zahara min al-libas, abin da ya bayyana na tufafi, abin da ya bayyana kenan na tufafi, wanda ƴaƴan Adam suke suturce al-aurasu da shi, shine Ubangiji ta'ala yake faɗa qad anzalna alaikum libasan yuwari sau'atikum warisha. Sannan fadar samatumunun a can cikin suratul waqi'a, afara'aytum ma tumunun, Ubangiji ta'ala yace ku bani labari game da abinda kuke zubawa na ruwa a cikin mahaifar mace. An gane ko, shine yace ai annudufatu fi arhamin nisa, shine dugon maniyyi wanda yake shiga cikin mahaifar mace. A antum takhluqunahu am nahnu al-khaliqun, wannan dugon maniyyi Ubangiji ta'ala yace ku ne kuke halittar shi, ku daidaita shi ya zaman toda. Am nahnu al-khaliquna, ko kuma mu ne muke halittar. To wannan yana nuna mana kenan tushen ƴaƴan Adam ta hanyar dugon mani Allah subhanahu wa ta'ala ya samar da mu, tare da cewa shi mahaifin mu annabi Adam aya ta gabata khalaqal insana min salsalin kal fakhar, amma ƴaƴansa zuri'a shi har zuwa kiyama an samar da su ne ta hanyar ruwa wanda yake fita daga tsatsan namiji da karankar marmace, yakhruju min bayni sulbi wa tara'i. Wa qala mujahid, mujahid ibn jabr ya fada game da fadar Allah subhanahu wa ta'ala, innahu ala rashihi laqadir, ai annudufatu fil ihli, shine yace innahu lalle ubangijinka laqadirun, mi iko ne ala rashihi akan dawo da shi. Ad-damir ya'udu ila maza, ya'udu ila al-ma'u allazi yakhruju min bayni sulbi wa tara'i, shine anan yace annudufatu fil ihli, ma'ana ubangiji ta'ala mi iko ne akan mayar da wannan mani wato a cikin gaban shi namiji, ma'ana Allah yana da ikon yadda shi mani ya fito daga gaban namiji, Allah ya maida shi ta kofar da ya fito ya koma. Wanda duk duniya masu ilimin duniya gaba ɗayan su inda za su haɗu a yau da sunan cewa idan aka tatso madara daga jikin dabba a maida wannan madara ta koma cikin hanzar ta inda ta zo, to wannan an yi kaza, sai dai dabbar ta mutu, amma na ya koma kamar yadda ya zo, wannan abu ne wanda kwata-kwata ba zai yi wa, ba kowa yake da wannan iko in banda Allah subhanahu wa ta'ala. To haka mani da yake tasowa daga jikin ɗan adam ya zo ya biyo ta hanyar gabansa ya fito, to mayar da wannan mani duk duniya, duk masu ilimin duniya na mutum da aljan sun yi kaɗan, Ubangiji ta'ala shi ne yake da iko akan mayar da shi. Shi ne anan kenan ya fassara innahu ala raji'ihi laqadir ayi nudufatu fil ihli, ma'ana Ubangiji ta'ala mai iko ne akan mayar da shi wannan mani wato zuwa wannan gaban namiji, kamar ta hanyar da ya fito Allah yana da ikon da zai maida shi. Wasu sun fassara ala raji'ihi akan dawo da ɗan adam bayan wato ƙasa ta cinye gangan jikin ya rududdige ya zama ƙasa, Allah ya dawo da shi kamar yadda yake a farko, wannan mai iko ne kamar yadda ya faɗa innahu huwa yubdi'u wa yu'id wa huwa allazi yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alayhi. Sai yace kullu shay'in khalaqahu, dukkan abinda Allah ya halitta na halittu, fa huwa shaf'un, shafa'i ne. Idan aka ce shafa'i abinda yake da dan uwa, an gane ko? Sai yace as-sama'u shaf'un, ita ma sama shafa'i ce, domin menene kishiyarta ya lahuwarta, ita ce kasa. Idan ka ce sama akwai kasa, idan ka ce gabas akwai yamma, in ka ce kudu akwai arewa, komai da Allah ya halitta ya halicce shi ne shafa'i. Wa in kulli shay'in khalaqana zawjayn la'allakum tadhakkarun subhanallazi khalaqa al-azwaja kullaha mimma tumbitu al-ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Sai yace wal watr, al-watr shine yace Allahu azza wa jalla, Ubangiji mai girma da ɗaukaka shi ne wutri, shi ne mara. In aka ce al-watr ko ka ce al-witr, mara abinda shi ɗaya-ɗaya ne baya da ɗan uwa. Sai ya ce fi a hasani taqwim, fadar Allah subhanahu wa ta'ala da kad khalaqana al-insana fi a hasani taqwim, fi a hasani taqwim ay fi a hasani khalqin, cikin mafi kyawun halitta, kamar yadda ya faɗa ya ayyuhal insanu ma garraka bi rabbikal karim allazi khalaqaka fa sawwaka fa adala fi ayyi suratin ma sha'a rakkaba fi ahsani taqwim ay fi ahsani khalqin, cikin mafi kyawun halitta haka Allah ya halicci dan adam, ya fitar masa da hannuwa da kafafuwa, kuma ya bashi ikon bayyana abin da yake cikin zuciyarsa, kuma sannan shi dan adam ya sa masa hankali, kuma sannan shi dan adam a tsaye yake tafiya da hannun shi, yake ayyuka da hannun shi, yake daukan abinci ya ci sabanin sauran dabobi. Sannan asfala safilin da yace thumma radadnahu asfala safilin, sai yace illa man amana, sai dai wanda yi imani da Ubangiji subhanahu wataala shi ne baya kasancewa a cikin mafi kaskancin kaskantattu. Asfala safilin su ne kaskantattu kenan, yan wuta, kamar yadda da yawa daga cikin malamai haka suka fassara. Wasu sun fassara asfala safilin wato shi ne koma bayan rayuwa da mutum yake tsufa ya shirce. Sannan sai ya ce khusir, kenan fadarsa da ya ce innal insana lafi khusr, sai ya ce ayu dalal, shi ne wato bata, an gane ko? Jinsi na mutum yana cikin bata da taɓewa da halaka. Thumma stasna, sannan Ubangiji ta'ala sai ya tuge, sai ya ce an gane ko? Illal ladhina amanu wa amilus salihati, shine yace faqala illa man amana, yace sai dai wanda yi imani da Ubangiji subhanahu wa ta'ala wannan baya cikin tabewa da halaka. Lazib fadarsa da yace inna khalaqnahu min dinin lazib, lazib sai yace ai lazib, wato ita ce laka wadda take mai danko kenan, mai likewa a hannu shine yumbu. Saboda laka, misali ka dauka ita irin wannan babarkiya wadda ake zubawa akan suru dan kada yi ruwa, wanda in dai danya ce ka taba to sai ta like a hannunka, sai kai fama sannan zaka busar da ita, to haka shi yumbu yake. Lazib kenan wanda yake mai danko mai likewa shine yace ai lazib. Sannan nun shi aku fadarsa da yake cewa can cikin suratul waqi'a wala qad alim, wannan ke cewa wa afara'aytum ma tunun a antum takhluqunahu am nahnu al-khaliqun nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqi ala an nubaddila amsalakum wa nunshi'akum fi ma la ta'lamun. Nunshi'akum shine yace ai fi ayi khalqin nasha, Ubangiji ta'ala yace mu ne muka halicce ku cikin duk wata halitta da muka so, an gane ku, wannan shi akun mu halicce ku cikin duk wata halitta da muka so, in mun so mu maida ku birrai ko mu maida ku aladu ko mu maida ku wata dabba ta daba. Shine yace wa ma nahnu bi masbuqina, mu ba ababan rinjaya bane a fi karfin mu, ala an nubaddila amsalakum, abusa canza wasu mutane na daban waɗanda suke maimakon ku, ko mu hallakar da ku mu zo da wasu waɗanda suke na daban. Wannan shi akun kuma ba za ku gagare mu ba akan cewa mu kage halittar ku fi ma la ta'lamuna, a cikin abin da ma ba ku sani ba. Sannan sai ya faɗa yace nusabbihu bihamdika, wannan na cikin suratul baqara, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamu. Nusabbihu bihamdika aynu azimuka, wato muna girmama ka, domin kalima ta nusabbih an ciro ta ne daga at-tasbih. At-tasbih shine at-tamjid, an gane ko, at-tamjid wa tanzih, girmamawa da tsarkakewa. Wa qala abul aliya الرياهي يكي فتافة لقى آدم من ربه كلمات وبنجي تعالى كي فتا النبى آدم سيه حدد وسكلمومي لغهم وبنججنسا معنى الله يوم سواهي وسكلمومي وسكلمومي نيجي فهو قوله شين فترسا سبحانه وتعالى اتشكين سورة العراب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. wannan kwa ya biyo baye ne lokacin da annabi Adam alaihi salam yace itaciyar da Allah ya hane ci ya hane shi yace Allah ya ganar da shi tuba, sai ya koma zuwa ga ubangijinsa da tuba. To menene ya faɗa kalmomin? Shine anan wato abul aliya yake fassara mana cewa su ne kalmomin da Allah ya ambata a can cikin suratul a'raf, rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sabani ga abin da yazo a cikin wata kissa wanda ba fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bane, hadisi ne, labari ne wanda ba shi da kai balanta kafa, wanda kuma wasu sun zo da shi ne sun kirkira dan nuna daraja ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, tare da cewa inda sun yi la'akari sun lura ayoyi kadai na Alkur'ani da hadisai ingantattu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun wadaci bawa su tabbatar masa cewa a baya Allah bai taba halittar wata halitta mai daraja, mai matsayi, mai kima, mai martaba a gunsa wadda ta kai ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuma nan gaba har zuwa kiyama ba za a yi ba. To amma sai suka kirkiri wannan hadisi, suka ce lokacin da annabi Adam ya ci itaciyar da Allah ya hane shi ya ci, Allah ya ganar da shi tuba, da zai tuba sai ya daga kansa ya kalli al'arshin Ubangiji, sai yaga sunan sai yaga la ilaha illallah muhammadur rasulullah sai yace ya Allah ina roƙonka albarkacin wannan wanda ka hada sunan shi da naka ka gafarta mu Allah yace ya gafarta masa yi suke nihi suna nihi ne su kirkira wato shine wani nau'i na tawassuli tawassulin da bai tabbata ba a shari'a shine tawassuli da alhurmar wani ko zatin shi ko darajar shi ko matsayin shi to dan haka dai ga kalmomin da ya roki ubangijinsa ubangijinsa ya gafarta masa kuskurensa rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin fa azallahuma da can da yace fa azallahuma shaytanu anha fa akhrajahuma mimma kana fihi fa azallahuma ay fastazallahuma wato shine sai ya gusar da su an gane ko ya sanya su tuntube min azzalali ma'ana ya sanya su tuntube ya gusar da su ga barin wannan aljanna da Allah subhanahu wata'ala ya zaunar da su sannan da fadar sa ya tasanna wannan kuma a kissar aukan ladhi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha fa amatahu Allahu 100 amin thumma ba'atha qala kam labis qala labistu yawman aw ba'da yawm qala bal labista 100 amin fanzur ila ta'amika wa sharabika lam yatasanna lam yatasanna shine yake fada anan yace ayya tagayyar ma'ana bi jirkita bai canza yake wari asin fadar sa da yace asin an gane ko can cikin suratul kitab ko mu ce suratul muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam matalul jannati allati wu'ida al muttaqun fiha anharun min ma'in ghairi asin asin ay mutaghayyir sana al masnun da can da ya fada cikin suratul hijr wa laqad khalaqna lil insana min salsalin min hama'in masnun al masnun yace al mutaghayyir shine wanda ya jirkita hama'in hama'in shi ma dai cikin ayar kenan min hama'in masnun shine yace jam'u hama wa huwa dinul mutaghayyir wato ita ce laka wanda take ta jirkita shine suke kiranta bakar laka kenan ita ce da ita ce Allah ya halicci annabi Adam sannan fadar sa da yace yaksifani an gane ko shine yake cewa wa qafika yaksifani alaihima min waraqil janna a cikin suratul baqara da suratul araf da suratul taha yaksifani ai shine yace akhzul kisaf wato suna daukan ganye daga cikin ganyen itacen aljanna suna damfarawa a cikin su domin su kare al'auras min waraqil janna shine sai yace yu'allifani warqa wa yaksifani ba'dahu ila ba'd ma'ana suna hada ganyen kenan suna lika shi juna da juna suna kare al'auras sau'atuhuma sai yace kinayatun an farjaihima an gane ko ubangiji ta'ala da ya fada li yubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sau'atihima shine yace sau'atuhuma kinayatun an farjaihima ma'ana kinaya ce game da gabansu domin in aka ce sau'a shine al'aura ba ambaci ba al'aura da cewa sau'a illa kasancewar duk wanda al'aurarsa ta bayyana to abin zai bakanta masa rai ya munana masa zuciya shi yasa ake kiranta sau'a an gane ku shine sai yace wa mata'in ilahin kamar da yace walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin mata'un ilahin shine sai yace ha kuna ma'ana anan kenan duniya ila yawmil qiyama izuwa yinin alqiyama alhin inda al-arab min sa'atin ila ma la yuhsa adaduhu tun daga lokacin da ake bayani kenan izuwa abinda ba a iya kididdige adadin sa shine ake kira alhin sannan sai yace qabiluhu fadarsa da yace innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum shi iblis wato da shi da jama'arsa danginsa kenan ƴaƴansa da zuri'a shi suna ganin ku ta inda ku ba ku ganin sa shine yace ajiluhu allazi huwa minhum jama'ar shi wanda shi yana daga cikin su sannan malam sai zo mana da hadisi na farko a baban bayan waɗancan ayoyi da suka gabata hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda na faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke faɗa khalaqallahu adama Allah ya halicci annabi Adam a lokacin da ya halicce shi wa duluhu 60 zira'an tsawon annabi Adam gaba sama wato kamu 60 ne an gane ku kamu 60 zira'i 60 kamu 60 meter 30 kenan tsawon annabi Adam gaba sama meter 30 ne ثم قال سنن وبنجي تعالى سي يتي دشي اذهب فسلم على اولئك من الملائكه جيكا ودانچن جماعه نا ملائكو جيكا كغايشي دسو اي موسو سلاما فاستمي ما يحيونك كما كسوراري وتا امسا زاسو باكا غما دا غيسور دا كاي موسو جيكا كاي موسو سلاما سي كجي كما سومي زاسو ميدا ماكا النبي ادم عليه السلام ya miƙa wuya ga umarnin ubangijinsa yaje ya ma tawaga ta mala'iku sallama kamar yadda ubangiji ta'ala ya umarce shi kuma ya saurari abinda suka maido masa na amsa ubangiji ta'ala yace abinda suka maido maka na amsa tahiyyatuka ita ce gaisuwarka wa tahiyyatu zurriyatika ita ce kuma gaisuwar zuri'arka har izuwa kiyama فقال النبي آدم ديجي ترد سوسيتي السلام عليكم فقالوا سوسيسك تيمسا السلام عليك ورحمة الله أمنتين الله يتبت أكنك ورحمة الله دجنك أنسا أكسك ميدا مسا قيسوا سمد يدشي داما هكا الله يكرمت الدم وإذا خييتم بتهية فحيوا بأحسن منها أو ردوها idan an gaishe ku da wata gaisuwa ubangiji ta'ala yace ku gaida wanda ya gaishe da ku da gaisuwar da tafi tashi kyawu ko kuma ku maida masa fatancin gaisuwar da yayi kaga shi ya abinda yace da su assalamu alaikum su ka sai suka ce masa wa alaikumus salam sai suka ce masa assalamu alayka wa rahmatullah dan haka wannan yana karantar da mu idan mutun yace maka assalamu alaikum zaka iya ce masa assalamu alaikum kai ma an gane ko ka ce wa alaikumus salam to amma abin da yafi dacewa ka gaida shi da sama da gaisuwar da yake maka kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ana zauna wani yazo yace assalamu alaikum manzo Allah yace 10 wani yazo yace assalamu alaikum rahmatullah manzo Allah yace 20 wani yazo yace assalamu alaikum rahmatullah wa barakatuhu manzo Allah yace 30 haka kuma a wata riwaya wa rahmatullahi wa barakatuhu wa maghfiratuhu 40 kamar yadda shi Ibn Umar in kace masa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sai yace wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuhu wa maghfiratuhu kamar yadda hadisin yana cikin Sunan Abi Dawud sai yace fa kullu man yadkhulul janna dukkan wanda zai shiga aljanna ala surati adam zai shiga aljanna ne akan wato sura ta annabi adam an gane ko kenan fazadu su sai suka dada masa wa rahmatullahi maimakon assalamu alaikum kamar yadda ya fada su sai suka dada wa rahmatullahi sai yace fa kullu man yadkhulul janna dukkan wanda zai shiga aljanna a ranar kiyama ala surati adam zai shiga ne akan sura ta annabi adam kinan tsawon dan aljanna gaba sama kamu 30 ne kamu 60 ne kinan metr 30 tsawon kowane dan aljanna Allah ya sanya mu a ciki sai yace falam ya zalila khalqu yanqusu hatta alana tun daga wannan lokaci halittun Allah subhanahu wataala ba su gushe ba suna cikin tawaya da komawa da baya har izuwa yau kullun ƙara ƙasa ne ake an gane ku kullun ƙara ƙasa ne ake in ka dauka waɗanda suka gabace mu sun fi mu tsawo gaba sama idan haka kuma wannan hadisi yana ruguza wata kissa ta Uj ibn Unuk wanda suke cewa Iwaja, wai yana daga cikin mutanen Annabi Musa wanda suka tare zamani da Annabi Musa, wanda wai lokacin da aka yi ruwan dufa na ruwa ya cinye duniya, shi wai Uj ibn Unuk wai gaba ɗaya wannan ruwa da ya haɗe duniya gaba ɗaya shi bai wuce ba idan san shi, ma'alwalin ta bai wuce ba na. Wai ya ɗauki matarsa ya ɗora a kan kafaɗa, yake sa hannun shi wai ya kamo kifi ya kara da rana ya gaso ya sannan ya bata ta ci har ruwan ya ƙafi. Wai suka ce lokacin da aka fita yaƙi Annabi Musa alaihi salam shi ya kashe shi. Wai duk tsallan da Annabi Musa ya yi da kyal da sandar shi wai ya bugi idan sau. Ya faɗi da ya faɗi, wai kuma duka waɗanda suke ‘yan ƙauyuka ‘yan gari sai dai kusari daidai inda gangan jikin shi yake ku yi hanya ku wuce. To kaga wannan hadisi ya ruguza waccan kissa. Annabi Adam kanshi da Allah ya halice shi tsawon shi zira'i 60 ne, metr 30. To ina ga shi da aka ce wannan yana gugar rana wai gashin shi saboda tsawo gaba sama. To duka wannan dai tatsuniya ce, kuma tun daga wannan lokaci kamar yadda manzon Allah ya faɗa, baya ake ja ƙara ragewa ake, mu a yanzu mun fi waɗanda za su biyo bayan mu tsawo, kullun ƙara ja baya ake. Sannan hadisi na gaba, hadisin Abu Huraira Allah ya ƙara masa yadda na faɗa, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke faɗa, awwalu zumratin, farkon jama'a yadkhuluna aljanna, waɗanda za su shiga aljanna a ranar kiyama, ala suratil qamari laylatul badr, za su shiga aljanna akan sura ta wata daren cikarsa, daren 14 ko mu ce daren 15. An gane ko haka jikinsu yake haske yadda ka san wata a daren cikarsa. Allah ya sanya mu a cikin su. Thumma alladhina yalunahum, sannan waɗanda suke biyar su, manzon Allah ya ce ala ashaddi kawkabin durriyin fis sama'i ibaatan, za su shiga aljanna suna haske suna kyalli a bisa mafi tsananin tauraron da yafi kowane tauraro haske a cikin samaniya, tauraron da yafi kowane tauraro haske, to a bisa wannan sifa za su shiga aljanna su na biyun. Sai ya ce gaba ɗayan su ƴan aljanna, la yahuluna, ba sa bawali, wala ya tagawwaduna, kuma ba sa bayan gari, wala ya tuluna, wato ba sa tofar da majina, wala ya mtakiduna, kuma ba sa, wato shi ne kyace majina, attaful shi ne wato tufi, an gane ko mutum ya tufo miyau ko wannan ‘yan aljanna ba sa yi. Me yasa? Saboda dukkan waɗannan abubuwa kazamta ne, aljanna ku a tsarkake take, don haka bayi ba a shigar da su aljanna sai an tsarkake su game da dukkan wani datti. La yabuluna, ba sa bawali, wala yatagawwaduna, ba sa bayan gari, wala yatfuluna, ba sa tofi, wala yantakiduna, ba sa fyace majina. To wani kan iya cewa to ai matukar ko mutun yana ci yana sha, dole bawali da bayan gari su biyo baya. To su ‘yan aljanna ba haka ba ne ba, in sun ci sun sha ma kawai gyatsa ci, daga sun yi gyatsa shi kenan, kuma jiɓi ne zai ringa fita daga jikinsu, kuma jiɓin yadda ka san kamar almiski haka yake. Sai ya ce amshaɗuhum, macajin kai na ‘yan aljanna, an gane ko macajin kai, ma’ana abinda suke caje kansu da shi. Manzon Allah ya ce azhabu, wato na zinare ne, shi masarcin da ɗan aljanna zai sarce kai na zinare ne. Wa rashhuhum, manzon Allah ya ce jibinsu almisk, wato almiski ne, jibi wanda yake tsiyaya daga jikinsu almiski ne. Wa majamiruhum, wato kaskon turaren wutarsu, al'aluwa, wato wani turare ne wanda ake kiran shi al'aluwa, wanda ake ce mishi al'ul ana, an gane ko, shi ne a Hausa ake cewa al'ul, ice ne na turare wanda ya kai matuƙa a wajen kamshi, shi ne ake kiran shi al'uwa. Shi ne can yake cewa wabana wa uluwiyyan minal hindi zakiya warandan walubna walkiba almuqattara shine yace al'aluwa ma'ana iccen al'ul shine turaren su shine yace shine sai yake cewa al wannan alanjuj an gane ko wannan kenan fassara ce ta al'aluwa shine suke kiran shi al'alanjuj shine kuma aka ƙara fassarawa sai aka ce ududdi icce ne na turare an gane ku shi al'aluwa sai yace wa azwajuhum matan yan aljanna alhurul in mata ne waɗanda suke kyawawa lafazin alhur jami'i ne na haura idan aka ce haura macen da kwayar idanta bakin baki ne lut farin fari ne kan shine ake kiranta haura jami'in shine hur idan aka ce al'in jami'i ne na aina idan aka ce aina aiwa si'atul ainai kenan me manyan idanu shine sifar matan aljanna kenan wannan sifa guda biyu hur sannan kuma in masu kenan farin farin kwayar ido kuma bakin baki ne lut sannan kuma masu manyan idanu ne sai yace ala khalqi rajulin wahidin kuma yan aljanna gaba ɗayan su a bisa sifar alhalittar mutum ɗaya ta suke babu wani wannan gajere ne wannan dogo ne wannan miƙiba ne wannan ramamme ne wannan fari ne wannan baki ne a dubba haka bane sifa ɗaya ta ce ala surati abihim adam a bisa sura annabi adam alaihi salam 60 zira'an kuma tsawon wato shine kamu 60 fis sama'i gaba sama kenan metr 30 sannan hadisi na gaba hadisin Zainab diyar Abi Salama daga mahaifiyarta Ummu Salama Allah ya kara mata yadda take fada anna Ummu Sulaim lalle Ummu Sulaim mahaifiyar Anas dan Malik Allah ya kara mata yadda wato ta fada tace ya rasulullah ya manzon Allah inna Allah la yastahi min al-haq lalle ubangiji ta'ala baya kunya game da bayyanar da gaskiya lafazin al-haya sifa ce daga cikin sifofin ubangiji subhanahu wa ta'ala shi ya siffanta kanshi da wannan sifa a cikin al-qur'ani inna Allah la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha kuma shi ya fada wallahu la yastahi min al-haq kuma haka manzon shi sallallahu ta'ala ya fada inna Allah ta'ala hayyun karimun to shine anan tayi shimfuda tace inna Allah la yastahi min al-haq lalle ubangiji ta'ala baya kunya game da bayyanar da gaskiya kunya sifa ce daga cikin sifofinsa kuma mun tabbata sifar Allah subhanahu wa ta'ala ta sha bamban da sifa ta bayinsa shi kadai ya san yadda kunyar shi take kamar yadda yace laisa kamislihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir kuma shi ya fada wa lam yakul lahu kufuwan ahad tace wannan shimfuda ce ta yi kenan kafin ta yi tambayar ta sai tace fa hal 'ala al-mar'ati al-ghusl idha hatalama tace ya rasulullahi ko akwai wajibcin wanka akan mace idan ta yi mafalki idan ta yi mafalki shine mafalkin kusantar juna qala na'am manzo Allah yace kwarai kwa sharadi amma idza ra'atil ma'a idan ta ga ruwa ya fita daga jikinta shine mani fa dahikat ummu salama ummu salama Allah ya kara mata yadda sai ta kilkile da dariya fa qalat sai tace ta hatalimul mar'a tace ya manzon Allah yanzu mace tana mafalki irin yanda namiji yake manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ba ta amsa yace fi ma yushbihu al-walad to ta ina da yake kama da ita in har ba ta mafalki yaya ake wani lokaci da yake kama da uwar shi yadda namiji yake mafalki haka ita ma mace tana yi dan haka wannan hadisi yana tabbatar mana dan mutun yayi mafalki wanka baya zama wajibi a kansa sai idan maniyi ya fita nan insha Allah ta'ala ya kamata mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.